I'm not rich, but the sun shines for me. And I never cry, cause I know that the rain falls for me. I'm not a king, and the salary I earn is thin, thin, thin. But I realize when they start out, one day I must win, win. So dub, 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 da 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 da. Da 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 da